إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai charin albarka a karkashin wannan masallaci Masjidu Shafi'i a wannan anguwa ta sura Bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 27 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 16 ga watan 1 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 zamu tashi a farkon suratu Nuh wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
وَنَّا سورة kamar yadda muka saba kamun mu fara tafsirin kowace sura mukan danyi wasu bayanai da suka shafi abinda ya shafi ita wannan sura a da farko dai ita wannan sura ana ce mata suratu Nuh sunanta wanda yake rubuce a cikin alqur'ani mai girma shine suratu Nuh al-imam Fairuz Abadi a cikin littafin shi Basairu Dhawit Tamyiz yake cewa an ce mata suratu Nuh ne li dhikri Nuh alayhi salamu fi muftatahiha wa mukhtatamiha yake cewa an ce mata suratu Nuh ne saboda Allah madaukakin sarki ya bude suran a aya ta farko da su da sunan shi annabi Nuh kuma haka Allah madaukakin sarki ya rufe suran da sunan annabi Nuh الإمام السعدي أشكل تافشنا تفسير يكيتشوا لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها يكيتشوا أشكون السورة الله مدوك كنسر كيبي أمبتي ونلا باري بقوة قصة إمبا قصة النب نوح با شي كدي أشكون السورة يكيتشوا لطول لوثه في قومه الله يا يهكا نسبه دا النب نوح ya dade yana da'awa a cikin mutanen shi wa takrari da'awatihi ila tauhid haka kuma annabi Nuh shine annabin da yayi yawaita kira zuwa ga akadaita Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta wa nahyihi an shirk haka annabi Nuh shine manzo wanda ya jima a duniya yana ta fada akan cewa a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da an hada shi da wani abun bauta ba al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi wanda aka fi sani da Sahih al-Bukhari yake cewa wannan sura ana ce mata suratu inna arsalna nuhan ana ce mata suratu inna arsalna nuhan saboda jumla ta farko da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin ita wannan sura. Annabi Nuh wani ɗaya ne daga cikin annabawa wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi a doron wannan duniya. Al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin shi Qisasul Anbiya a mujalladi na farko ya hakaito mana cikakken suna na Annabi Nuh, ya hakaito mana dangantaka ta Annabi Nuh tun daga shi Annabi Nuhu har zuwa Annabi Adam. Yake cewa Annabi Nuh sunan shi cikakke shine Nuhu bin Lahik bin Mutawashlikh bin Khanukh wa huwa Idris alayhi salam bin Yardi bin Mahlahil bin Qainan bin Shitu bin Adam alayhi salam abul bashariya. Yake cewa wannan shine cikakken sunan Annabi Nuh, shine Nuhu dan gidan Lamik, dan gidan Mutawashlikh, dan gidan Idrisa, dan gidan Yard, dan gidan Mahlayil, dan gidan Qainan, dan gidan Shitu har zuwa ga Annabi Adam, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, wanda shine abul bashariya, shine baban dangin dan Adam, koko shine baban dan mutum wanda Allah madaukakin sarki ya halitta a doron kasa. Haka kuma wasu malaman kamar al-Imam Suyuti a cikin littafin shi Ad-Durarul Manthur da al-Imam Abdullah Thana'ullah al-Mazhari a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa shi wannan sunan Annabi Nuh, wasu malaman suke cewa suna ne daga an cirato shi daga kalima ta Larabci, amma abinda ya shahara, abinda ya inganta ita kalimar Nuh wata kalima ce wadda asalinta ba Larabci bane ba. Asalin wannan kalima kalima ce a ajamiya, kalima ce bare wadda ba a cikin yaren Larabci take ba. Kamar yadda muka sani, Larabawa idan suka buƙatuwa zuwa ga wata kalima wadda babu ita a cikin yarensu, sukan aro wannan kalima, amma sukan yi mata kwaskwarima ta yadda mai karatu idan ya karanta zai yi tunanin cewa ita wannan kalma asalinta Larabci ne, alhali ita kuma asalinta ba Larabci bane ba, amma Larabawa sun dan gyara ta, sun yi mata wata kwaskwarima. Haka ita ma kalimar Nuh wata kalima ce wadda ba daga Larabci take ba, amma Larabawa sun gyara ta sai ta koma ita ma ta kasance a cikin Larabci ne. Asalin kalima ta Nuh kalima ce wadda tana da harafi guda uku, shine daga naha ya Nuhu, daga nan ne aka ciro kalimar. Idan aka ce naha ko ya Nuhu a yare na Larabci, ana nufin da shi mutumin da yake kuka a lokacin bakin ciki. Mace idan mijinta ya rasu, Larabawa sukan cewa nahatil mar'a, mace ta yi kuka irin na bakin ciki, kuka irin na damuwa. Haka a yare na Larabci idan aka ce Nuh ko aka ce naha, ana nufin da shi mutumin da ya jingina da wani abu ya labe, kamar yadda za mu cewa naha fil manzili, ya labe a cikin gida ko ya shiga a cikin gida. To shi yasa Annabi Nuh, shi ma wasu malaman suna cewa yana daga cikin sunan shi As-Sakin, shi ne mazamni. As-Sakin ko ka ce gida, ko ka ce mazamni, ko ka ce malaba. Malamai suka ce me yasa ake ce ma Annabi Nuh ake ambata shi As-Sakin, saboda sunan shi As-Sakan shi ne mazamni koko wani gida. Me yasa ake ce mishi wannan sunan? Summiya bihi li annan nasa ba'dahu sakanu ilayhi, ana ce mishi Nuh ne saboda mutane sun labe koko mutane an danganta su ne da Annabi Nuh, saboda lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Adam ya shude, yanzu babu shi a doron kasa. Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Nuh kuma mutanen shi ba su yi imani ba, mahiyawancin su ba su yi imani ba, to sai Allah madaukakin sarki ya hallaka mutanen Annabi Nuh. To da Allah ya hallaka mutanen Annabi Nuh, sai ya kasance yanzu a doron duniya babu wata zuriya, babu wata family sai familin shi Annabi Nuh. To a farko ana cewa Annabi Adam shine abul bashariya, to tunda yanzu annabi adam baya raye kuma al'umma annabi nuh Allah ya halaka ta sai ya kasance ɗan dangin shi da wanda suka yi imani da shi shine suka yi saura shi yasa ake ce mishi as-sakan shine gida na ɗayan annabi adam bayan annabi adam ya rasu haka annabi nuh ana ce mishi ash-shakir yana daga cikin sunayen da ake ma annabi nuh shine shakir mai yawan godiya ga Allah madaukakin sarki duk da cewa Allah ya koshi kalkashin wace al'umma wanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba amma malamai suna cewa ana ce mishi shakir kenan annabi nuh yana da sunaye guda uku yana da sunayen sunan shi wanda yafi shahara da shi shine annabi nuh yana da suna na biyu shine as-sakan yana da suna na uku shine ake ce mishi shakir mai gode ma Allah madaukakin sarki koko mai matukar godiya ga Allah madaukakin sarki to wannan sura menene hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita kuma menene hikimar da tassa Allah bai garwaya labarin wani annabi ba a cikin wannan sura in ba shi annabi Nuhu shi kadai ba Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma ya ambaci sunan annabi Nuhu a wurare 43 haka kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kissa annabi Nuh a wurare guda 6 a cikin alqur'ani mai girma Allah ya yi bayanin kissa annabi Nuh da fadi a cikin suraye guda 6 a cikin alqur'ani mai girma kuma a kowace sura ba abinda aka gayi a wannan suran ne ake maimaitawa ba a'a kowace sura takan zo ne da yanayin siyakin ta takan zo ne da yanayin yadda Allah madaukakin sarki ya koro labari takan zo ne ga yanayin yadda Allah madaukakin sarki ya so ya bada wannan labarin haka shi annabi nu kamar ita wannan sura suratu nu dai ce daga cikin sauran surori wanda Allah madaukakin sarki yakan sanya musu sunayen annabawa kamar suratu hud kaga Allah madaukakin sarki ya sanya mata sura suna na annabi Hud haka suratu Yusuf ita ma Allah madaukakin sarki ya sanya mata suna na annabi Yusuf haka suratu Ibrahim ita ma Allah madaukakin sarki ya sanya mata suna na annabi Ibrahim amma dukkanin surori wanda Allah madaukakin sarki ya sanya musu sunan annabi zaka ga cewa ba annabin kadai aka ambata a cikin surar ba Allah zai kawo labarin wani annabi ko Allah ya kawo wani hukunci a cikin sura amma ita suratu Nuh ta ke banta da wani abu wanda ba kowace sura ta same shi ba shine a cikin sura Allah bai gayi wani hukunci ba Allah bai gayi wani labari ba tun daga farkon sura har ƙarshen sura Allah madaukakin sarki yana ba mu labari ne akan shi annabi Nuh yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi malamai sukan ce Allah madaukakin sarki ya ba da labarin annabi Nuh tun daga farko har ƙarshe a cikin wannan sura saboda abubuwa guda uku abu na farko kamar yadda al-Imam Tantawi ya kawo a cikin littafin shi na tafsiri shine Allah madaukakin sarki ya bude aya ta farko da kiran annabi Nuh a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki yake cewa inna arsalna Nuhan ila qaumihi lalle mu mun aiko annabi Nuh zuwa ga mutanen shi haka Allah madaukakin sarki ya rufe suran kuma da ambatan annabi Nuh inda Allah yake cewa wa qala nuhur rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara a ƙarshen suran ma Allah madaukakin sarki ya rufe ambatan suran da sunan annabi Nuh haka al-imamu sa'adi yake cewa abu nabi wanda ya sa Allah madaukakin sarki ya takaita suran da labarin annabi Nuh shine babu wani annabi da ya dade a cikin mutanen shi yana kira zuwa ga Allah yana kira zuwa ga tauhidi babu gajiyawa babu kasawa kamar annabi Nuh annabi Nuh ya yi shekara 1000 babu shekara 50 yana kira zuwa cewa a bauta ma Allah shi kadai Al-Imam Sa'adi yake cewa wannan kokarin da wannan bajintar da Annabi Nuh yayi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ware sura guda domin ya ba mu labarin wannan annabi haka abu na uku wanda ya sa Allah madaukakin sarki ya kebance wannan surar da labarin annabi nun shine Allah ya ba mu labarin tun farko yaya annabi nun ya zanki kiran mutanen shi da cewa su bauta ma Allah shi kadai har inda Allah madaukakin sarki ya bada labarin yadda Allah ya halakar da su da ruwan tufana haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yaya ne mutanen annabi nun suka kasance suna ƙaryatar da shi lokacin da yake kiran su ƙarshe dai Allah madaukakin sarki ya faɗaɗa bayani ya faɗaɗa labari akan abin da ya shahi su mutanen annabi nun shi annabi nun malamai sun tattauna akan cewa wani lokaci ne Allah madaukakin sarki ya aiko shi a doran duniya malamai sun yi sabani wasu malaman suka ce Allah madaukakin sarki ya aiko shi a duniya ne bayan annabi Adam kai tsaye bayan annabi Adam ya rasu an doki dan lokaci mai tsawo sai Allah ya aiko annabi ne wasu malaman kuma suka ce a'a Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne bayan annabi Idris amma abin da yafi shahara shine Allah madaukakin sarki ya aiko annabi ne kai tsaye bayan annabi Adam al-Imam Tabari a cikin littafin shi na tafsiri lokacin da ya zo tafsirin fadar Allah madaukakin sarki kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin Allah yake cewa mutane a farkon al'amari sun kasance al'umma ce guda daya suna bauta ma Allah shi kadai fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin lokacin da mutane suka baude suka fara bautar gumaka to sai Allah ya aiko annabawa da manzanni suna masu albishiri kuma suna masu yi ma mutane gargadi to lokacin da al-Imam Tabari ya zo tafsirin wannan aya sai ya hakaito wani athar wanda al-Hakim a cikin littafin shi al-Mustadrak ala sahihain ya hakaito shi daga Ibn Abbas yake cewa kana baina adama wa nuhin ashrata qurunin yake cewa tsakanin annabi nuhu da annabi adam akwai karni guda goma abinda larabawa suke ce mu karni shine shekara 100 akwai shekara 100 har so goma tsakanin annabi nuhu da annabi adama kulluhum ala shari'atin min alhaq tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi adam har zuwa karni goma shekara 1000 guda dukkanin su mutane sun kasance suna bauta ma Allah ne shi kadai falamma ikhtalafu lokacin da mutane suka samu sabani suka fara bauta ma gumaka ba afallahu an-nabiyina wal mursalina ibnu abbas ne yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzani wa anzala kitabahu Allah madaukakin sarki ya sabkar da littafin shi fa kanu ummatan wahida sai mutane suka kasance wata al'umma ce guda wanda yanzu suna bauta ma Allah madaukakin sarki haka al-Imam Tabari ya kawo wata riwaya yake cewa asalin ayar shine kanan nasu ummatan wahidatan fahtalafu mutane sun kasance al'umma ce guda suna bauta ma Allah madaukakin sarki fahtalafu sai suka yi sabani wasu suka koma suna bauta ma rana wasu suka koma suna bauta ma gumaka wasu suka koma suna bautan wasu abubuwa wanda ba Allah ba to sai Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Nuhu domin ya maida mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi haka Ibn Kathir a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa anna hadhal qawl asahhu sanadan wa ma'nan yake cewa wannan magana wadda al-Imam Tabari ya kawo mai cewa Allah ya aiko annabi Nuhu ne bayan annabi Adam bayan shekara 1000 mutane sun fara bautar gumaka yake cewa Ibn Kathir yake cewa wannan magana ita ta fi sanadi mai kyau kuma ita ce magana wadda ta yi cikakken ma'ana yake cewa wa dhalika anna an-nasa kanu fil bidayati ala millati adam alayhi salam saboda a farkon al'amari mutane sun kasance akan addinin annabi adam ne suna bauta ma Allah shi kadai wa ba'da an tala al-ahad bihi abadul asnam lokacin da aka dauki lokaci mai tsawo sai mutane suka fara bauta ma gumaka fa ba'atha Allahu Nuhan alayhi salam sai Allah ya aiko annabi Nuhu fa kana awwalu rasulin ba'athahu Allahu ta'ala ila al-ard sai annabi Nuhu ya kasance shine manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya turo a wannan doran kasan. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi, sai Allah ya aisabko musu littafi da gaskiya dan yayi hukunci a tsakanin mutane a cikin abin da suka samu rudani a cikin shi domin su barbauta ma gumaka. Sai Allah ya aiko annabi Nuhu ya maida mutane akan waccan turbar tasu ta farko ta bautar Allah, abinda annabi Adam ya dora su akan hanya. Al-Imam Al-Alusi yake cewa a cikin littafin tafsiri, lokacin da yazo tafsirin fadar Allah madaukakin sarki, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamina, yake cewa Allah ya zabi annabi Adam da Nuhu da Ibrahima da ala Imran ala al-alamina akan dukkanin sauran mutane gama gari. Al-Imam Al-Alusi yake cewa istafa Nuhan, Allah ya zabi annabi Nuhu bi annahu awwalu rasulin bu'itha bi tahrimil banati, yake cewa Allah ya zabi annabi Nuhu saboda shine annabi na farko da Allah ya turo a duniya wanda ya hana mutane su zanki arman ƴaƴansu, haka kuma wal akhawat, da ƴan uwansu wanda suka fito a ciki guda, ko wanda suka fito a uba guda, ko wanda suka fito a uwa guda, wasa'iru dhawil arham, kamun Allah ya aiko annabi Nuhu mutane sun rude, wani ya aruƙana shi, wani ya auri magajiyar shi, wani ya auri mutane koko wa'anda Allah ya hana dan adam ya aure su. To shi yasa Allah ya ce inna Allah astafa Adama, Allah ya zabi annabi Adama da annabi Nuhu saboda annabi Nuhu ya kasance shine annabi na farko da zai dora mutane akan hanya cewa su bar auren dangin su wanda Allah madaukakin sarki ya haramta musu. Wannan kuma sunna ce ta Allah madaukakin sarki a doran kasa. A duk lokacin da al'umma suka baude, a duk lokacin da al'umma suka shiga rudu, suka bar tauhidi, suka bar bauta ma Allah shi kadai, to Allah baya barin su haka nan kara zube, sai Allah ya tado daga cikin su wani zaratan mutum wanda zai nuna musu ga shari'a, ya nuna musu abinda shine daidai, ya nuna musu abinda za su bi domin su samu su tsira. Wannan ita ce sunnar Allah a doran kasa. Idan annabi Adam ya shude, mutane sun rube sun fara bautar gumaka, sai Allah ya turo annabi Nuhu. Haka kuma idan aka dauki shekaru mutane suka ƙara rudewa, sai Allah ya ƙara turo wani annabi. Lokacin da annabawa suka ƙare, sai Allah ya tado wani zaratan malami wanda zai zanki nuna ma al'umma ga daidai ga wanda ba daidai ba, kamar yadda Allah ya bambaro a cikin al'umma Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab mai littafin Al-Usul Salasa, wani mutum ne wanda ya tardo Larabawa sun koma bautar gumaka, Larabawa sun rude sun bar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya aiko musu shi domin ya tado shi daga cikin su domin ya zanki nuna musu hanya. Haka kuma in ka koma a tarihi, lokacin da mutane suka koma suna bautar gumaka, lokacin da aka samu falasifa, aka samu filozof, lokacin da aka samu almanatiqa wa'anda suna ji da cewa sun iya yare na larabci, don haka suna murdi ayoyin alqur'ani, sai Allah ya tado Ibn Taymiyyah domin ya kwankwasa ma mutane ya maida su akan abun su na farko shine bauta ta Allah madaukakin sarki. To wannan rahama ce ga Allah, da Allah ya ga dama tunda Allah ya turo annabi. Idan al'umma suka koma shirka, sai Allah ya kyale su, Allah ya kitado malamai daga cikin su wanda za su musu wa'azi, amma saboda shi Allah ba azalimin sarki ne ba, kamun amabawa azaba sai ya tabbatar da cewa sako ya kai mishi. To shi yasa Allah ya aiko annabi Nuhu saboda ya maida mutane akan tafarki na gaskiya, akan tafarki na bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da an hada shi da wani abin bauta ba. Haka annabi Nuhu yayi shekara dubu babu shekara 50, kamar yadda alqur'ani ya bamu labari. Allah yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, Allah yace haqiqa mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi, falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimuna, Allah yace sai yayi ya zamna a cikin su shekara dubu babu shekara 50 yana ta kira zuwa ga Allah amma ba su yi imani ba Allah ce fa akhadahum at-tufan sai ruwa suka gabcike musu suka halaka su to wannan surar da Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita malamai suka ce ta kumshi abubuwa guda biyu me yasa Allah yake ba mu labarin yadda annabi nu yayi kira ya me yasa Allah yake ba mu labarin yadda ya halaka al'umma shida ba su yi imani da shi ba malamai suka ce shine dan Allah ya kwantar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali manzon Allah lokacin da Allah ya turo shi Quraishawa na Makka sun cutar da shi akwai wani daga cikin su wanda yake doko raggon kaya idan raƙuma ta aihu ta yi raggon kaya za su je su doko wannan raggon kaya lokacin da manzon Allah yake sallah sai su zo su dora a bayan shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana sallah wani bakauye ya zo ya sa rigar shi ya sa rawanin shi ya shaki wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da diyar shi Fatima ta rugo da gudu ta zo ta ture wannan mutumin da ya shaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha laqad laqitu fi qaumiki ma laqitu manzon Allah yake cewa na hadu da cutarwa a cikin mutananki bakin gulgudu mutananki sun cutar da ni haka manzon Allah yake cewa laqad uditu fillahi wa ma yu'dha ahad manzon Allah yake cewa an cutar da ni lokacin da nake kira zuwa ga Allah manzon Allah yace kuma babu wanda ake cutarwa yace a duk garin Makka babu wani mutum da aka matsa ma ake gurin a ga ya lalace ake gurin a ga ya mutu ake gurin a ga wani bala'i ya same shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yake cewa wala qad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad manzon Allah yake cewa an tsoratar da ni lokacin da nake kira zuwa ga Allah kuma babu wani mutum da ake tsoratarwa kamar ni to sai Allah ya sabkar da wannan sura saboda ya kwantar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali Allah yake cewa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka Allah yake cewa muna sabkawa muna baka labarin kissoshin mutanen da suka wuce ne saboda mu yasa linuthabbita bihi fu'adaka saboda mu debe makewa mu tabbatar da daga digenka akan zuwa ga kira ga Allah madaukakin sarki duk da cewa a shekaru 13 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Makka ya samu mutanen da suka yi imani da shi ya samu mutanen da suka yarda da da'awar shi annabi Nuh duk da cewa yayi shekara dubu babu shekara 50 mutanen da annabi ya samu sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara 13 annabi Nuh ko rabin su bai samu ba amma duk da haka Allah madaukakin sarki yake sabkar da wannan surar domin ya kwantar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali malamai suka ce abinda yasa Allah yake ba mu labarin wannan surar da ake ce ma suratu nuh saboda Allah ya kwantar ma kowa da hankali duk wani mutum da mai wa'azi da uba da shugaba da duk wani mutum da yake kula da wasu al'umma Allah yana kwantar mishi da hankalin cewa kada ya damu saboda shari'a ba ga hannun mutum take ba shari'a ga hannun Allah take madaukakin sarki idan kai uba ne abinda ya kamata kai akan tarbiyyar danka kawai kai amma shari'ar shi bata ga hannunka kuma ya shiryu ya zama mutumin kirki yayi imani ya bauta ma Allah wannan ba a hannun mutum yake ba wannan aqida ce wadda ya kamata kowanne musulmi ya sanya ta a ran shi kada ka damu cewa wana bai shiryu ba Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yadurrukum man dalla idha hajaraytum Allah yake cewa ya ku wanda suka yi imani kada ya dame ku wanda ya bace in dai kai kashiri duk mutumin da yake kalkashin ka kai kokari wajibin da Allah ya dora maka na kaga cewa ya shiryu ka sabke amma shiryar shi ya shiryu ya zama mutumin kirki wannan kuma babu mai yi sai Allah Allah madaukakin sarki yake cewa laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha Allah yace ma annabi ai shiriyar su ba a gare ka take ba amma Allah shine yake shiryar da mutumin da ya ga dama haka Allah madaukakin sarki yake cewa innaka la tahdi man ahbabta Allah yace ma manzo Allah kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah madaukakin sarki shine wanda yake shiryar da mutanen da ya ga dama. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal quluba baina usba'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha. Manzo Allah yake cewa zukatan mutane suna tsakanin hannayen Ubangiji, yakan juya su yadda ya ga dama. Idan Allah madaukakin sarki ya ga dama, gobe sai ka rasa imaninka. Idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wanda baya da imani, sai ka ganshi gobe ya shirya zama mai imani. To kai da Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai, ba dubarar ka bace. Wanda kuma Allah madaukakin sarki bai shiryar da shi ba, ba rashin wayan shi bane ba, ko ko rashin sanin ciwon kanshi ne. Kai da Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai, sai ka ci gaba da gode ma Allah madaukakin sarki, ka ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da kai akan wannan shirye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'in shi wanda yake yawaita yin su, yana cewa Allahumma ya muthabbital qulub. Manzo Allah yana cewa ya Allah mai kafe zuciya, thabbit qalbi ala ta'atika ko ala dinika. Manzo Allah yana cewa ya Allah mai kafe zuciya, ya Allah ka kafe zuciyata akan tabbatuwa akan addininka, haka kuma ka kafe zuciyata akan yi maka da'a. Wannan ya kamata kowane musulmi ya ƙara shi a cikin addu'o'in shi na yau da gobe. Ba kuɗi ba kadai mutum zai nema, ba aikin yi ba kadai zaka nema, ba wai kullun a rufa ma asirin duniya zaka nema ba. Yadda kake roƙon Allah ya baka kaza da kaza, ka zanki roƙon Allah ya tabbatar maka da imaninka. Saboda mi al'umuru bi khawatimiha, abinda mutum ya cika da shi na ƙarshe shine Allah madaukakin sarki zai ma hukunci da shi. Allah ya sauke, idan kai shekara 40 kana bauta ma Allah a sahi yadda kan rabu da imanin kai, idan Allah ya ga dama sai ya dauki rayuwarka, kuma duk abinda kai ya rushe. Haka idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai kai shekara 40 kana shirkarka kana sharholiyarka, amma in Allah ya ga dama a satin da zaka rasu, sai Allah ya saka nutsu ka bari, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ka aljanna. Wannan ba dubaran mutum yake bada shi ba, wannan ba yawan sallan mutum yake bada shi ba, wannan addu'a ne mutum za ya dagewa ya yi ta yi har Allah madaukakin sarki ya tabbatar mishi da wannan. Annabi Nuh, Allah madaukakin sarki ya ambaci kissar shi a cikin Al-Qur'ani mai girma. Allah ya ambaci kissar shi a cikin suratul A'raf, haka Allah ya ambaci kissar Annabi Nuh a cikin suratul Yunus, haka Allah ya ambaci kissar shi a cikin suratul Hud, haka Allah ya ambaci kissar Annabi Nuh a cikin suratul Al-Anbiya, haka Allah madaukakin sarki ya ambaci kissar Annabi Nuh a cikin suratul Mu'minuna da cikin suratul Shu'ara. To Annabi Nuh yana da wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki wanda ba kowane annabi bane ya samu wannan matsayin a wajen Allah madaukakin sarki. Yana daga cikin matsayi da Annabi Nuhu ya samu a wajen Allah madaukakin sarki shine Allah ya tabbatar da ambaton Annabi Nuhu da alkhairi a cikin wannan duniyar har lokacin da Allah zai tashi alkiyama. Wannan kuma ba kowane annabi ya same shi ba, wani annabin ma Allah bai bada labarin shi ba, wani manzon ma ba a san shi ba. To amma Allah ya tabbatar da ambaton Annabi Nuhu a doran ƙasa. Allah ya gayi sunan shi, ya sabkar da sura mai ambaton sunan shi da labarin shi, wadda sura za a yi ta karanta ta har lokacin da Allah madaukakin sarki za ya sa a tashi duniya, ko ko har lokacin da Allah madaukakin sarki za ya sa mutane su koma a gare shi. Allah madaukakin sarki yake cewa wa tarakna alaihi fil akhirina salamun ala nuhin fil alamina. Allah ya ce mun bar ambaton Annabi Nuhu a doran duniya ambato na aminci, ba ambaton da za a kira mutum a zage shi ba, ko ambaton da za a kira mutum a ce ai mutumin banza ne, a'a, ambato na kirki wanda duk wanda ya ambace ka sai ya sama albarka. To Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Nuhu wannan matsayin. Shi yasa ambaton mutum a doran ƙasa da alkhairi ba mulki yake bada shi ba. Ambaton mutum a doran ƙasa da alkhairi, kaga mutum ya shekara 100, wasu malaman da suka mutu, wani malamin ma bai taɓa yin arme ba, yayi shekara 40, 60, 80 yana kira zuwa ga Allah, amma Allah ya bar ambaton shi, haggo ba ana ambaton shi. yanzu idan ka dauki ibnu taymiya har gobe ana ambatan ibnu taymiya idan ka dauki al-imam al-bukhari har gobe ana ambatan al-imam al-bukhari idan ka dauki al-imam muslim har gobe ana ambatan al-imam muslim da yawa daga cikin malamai sun rasu shekara daruruwa da suka wuce amma har gobe babu sahiyar da za ta fado ta ranar da za ta hito ta fada Allah bai sa wani ya ambace su ba kuma idan an ba ambace su sai an yi musu addu'a an ce Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama to babu abun da yake sa mutun ya samu wannan sai hidima ga addinin Allah kudinka da mulkinka da sarautarka da matsayin gidanku bas zamanto dole ba idan ka mutu a zanki ambatanka da alkhairi mutun nawa ne zaka tsare shi ka tambaye shi Niger shugaban kasa nawa tayi wani shugaban amince da shi kuma wani shugaban da ranshi kai ka amince da shi amma ba an ambace shi ba ko an gwado shi a tile a wani taro kai ka amince da shi to da mulki da kudi ba suke sa Allah ya bar ambatanka da alkhairi ba abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya bar ambatan mutun da alkhairi shine kowa ya tashi gwalgwadan abun da yake iyawa ka hidimta mu addini to wannan yana daga cikin abun da zai sa duk in an ban ambace ka Allah madaukakin sarki ya sa mutane su sanya ma albarka abu na biyu matsayi da annabi Nuhu yake da shi shine Allah ya karba mishi da'awan shi lokacin da ya ta kiran mutane shekara 50 akan cewa su bi Allah madaukakin sarki yayi mutanen suka cutar da shi shekara 50 suna cutar da shi idan yau suka yi wannan suka ga bai bari ba gobe su yi wannan idan gobe suka yi wannan suka ga bai bari ba gobe su yi wannan amma haka ya jure yayi hakuri akan kira zuwa ga hanya ta Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah ya karba mishi da'awar shi Allah yake cewa wa nuhal iznada min qablu Allah yake cewa da annabi Nuh lokacin da ya kira mu fastajabna lahu Allah ya ce muka karba mushi fa najjaynahu wa ahlihi min al-karbil adhim Allah ya ce muka tseratar da shi daga mutanen shi daga azaba wadda take mai radadi ce Allah ya ce wala qad nadana nuhun falanimal mujibun Allah ya ce a hakikanin gaskiya annabi Nuh lokacin da matsatsi ya kai mushi lokacin da cutarwa da bala'i ya kai mushi na mutanen shi ya kira Allah Allah ya ce fala ni'mal mujibuna Allah ya ce madalla da mu masu karba kira a lokacin da mai imani yayi kiran mu annabi Nuh ya roki Allah abubuwa guda uku kuma dukkanin su Allah madaukakin sarki ya karba mishi abu na farko annabi Nuh ya roki Allah ya halaka kafirai wanda ba su yi imani ba kuma Allah madaukakin sarki ya halaka su annabi Nuh ya roki Allah ya tseratar da wa'anda suka yi imani tare da shi kuma Allah madaukakin sarki ya tseratar da su annabi Nuh ya roki Allah madaukakin sarki ya bar ambatan shi a doran duniya kuma Allah ya karba ma annabi Nuh wanda gashi a yau bayan shekara daruruwa gashi mu ma muna karanta wannan sura kuma muna ambatan annabi Nuh da alkhairi yana daga cikin abu na uku matsayi da Allah ya ba annabi Nuh shine Allah ya bashi zuriya ta gari lokacin da Allah ya aiko ruwa suka halaka mutanen annabi Nuh sai ya kasance babu wata al'umma da ta yi saura sai ɗan dangin annabi Nuh wa'anda suka yi imani da shi Allah yake cewa waja'alna zurriyatahu humul baqina Allah ya ce mun sanya zuriya annabi Nuh su ne zuriya wanda suka dawwama a doran ƙasa bayan annabi Adam ya shude ana cewa annabi Nuh shine baban ɗiyan annabi Adam saboda lokacin da Allah ya halaka al'ummar shi Allah ya bar zuriyar shi nan dukkanin mu zuriya annabi Nuh ne to wannan kuma Allah ya bashi zuriya ta gari ba dan komai ba saboda ya kasance ya hidimta ma Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suka ce yana daga cikin abun da Allah baya bada shi kyauta haka nan sadaka shine Allah ya baka zuriya ta gari malamai suka ce wannan yana daga cikin abun da Allah baya bada shi kyauta sai abinda kai uba ka tashi ka hidimta ma Allah madaukakin sarki da shi idan ka tashi ka hidimta ma addini to sai Allah ya kiyaye ma zuriyarka Allah yake cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah yake cewa mutumin da yake fargaba yana tunanin idan na mutu diya na wa zai biya musu kudin lakon, yana tunanin matata idan na mutu wa zai bata shinkawa ta ci. Allah ce babu ruwanka, kawai falyattaqullah, abinda ake so gare ka kai a karan kanka ka yi tsoron Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, kuma ka faɗi magana wadda take magana ce ingantatta, shine ka dage ka hidimta ma addini daidai gwalgwadon abinda kake iyawa. Idan muka koma qissa Khidr, lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi, lokacin da ya zo a wani gari a Madiyana, ko in ban manta ba, lokacin da ya zo a garin nan na Madiyana, ya tardo wata katanga wadda tana shirin haduwa. Katangan nan wani mutumin kirki ne ya aje ma ƴaƴan shi dukiya, amma da yake ya kasance mutumin kirki ne, sai Allah ya tado Annabi Nuhu tun daga wata duniya domin ya zo ya tada wannan katangar da take shirin haduwa, kada ta faɗi dukiyar wa'annan yaran. Ta bayyana akwai wani sarki azzalimi ya kwashe wannan dukiyar. To bayana daga cikin abin da yake sa Allah ya tsare ma zuriyarka shine ka hidimta ma addini. Wallahi kada ka damu da tara musu gidaje, kada ka damu da tara musu telam-telam, kada ka damu da bar musu wani fansho naka in ka bar aiki ko wani abu, kawai kai ka dage a karan kanka ka bauta ma Allah madaukakin sarki. Akwai wani babban makarantun Alkur'ani ana ce mishi Khalilul Khusari, duk mai alaka da karatu ya san kowa ya Khusari. Khusari ya rasu amma har gobe a doran duniya an ce babu wani mutum da iya karanta Alkur'ani kamar Khusari. Babu wani mutum har yanzu a cikin mutanen da suka bayyana, babu wani mutumin da yake karanta Alkur'ani kamar yadda Allah ya sabkar da shi kamar Khusari. Malamai suka ce wannan mutumin mai karatun Alkur'ani wanda kowa ya san shi, mai tangim, wanda yana karatu baya shaidawa, yana iya karanta sura mai aya 7 aya 8 bai shaida ba. Malamai suka ce baban shi ya kasance wani mutum ne da yakan shunfuda tabarmi, shi yakin baban shi kawai idan an yi masallaci a gaya mishi tabarma yake shaidawa, ya kawo tabarma ya ce kawai a shunfuda a yi sallah. Tun zamanin da tabarman ma ta kaba ce, amma da Allah ya ga hidimar shi sai Allah ya bashi wani zaratan makarantun Alkur'ani wanda duk duniya indai kana da alaka da Alkur'ani ka san kowa ya Khusari, baya bukatan sai an gaya ma kowa ya shi. To idan ka dauka kaga abu ne wanda za a iya cewa bai za ka karya ba, tabar ma dala nawa take, amma in ka hidimta ma Allah ko yaya ne, ko sharan masallaci kake, ko tafin liman kake kakkabewa kana shinhudawa, wallahi idan Allah ya karba maka sai ya ma abinda dukiya ba za ta ma ba, sai ya ma abinda sarauta in ka bar ma ƴaƴa ba za ta musu amfani ba, sai Allah ya ma abinda in mulki ne ma ba zai yi amfani ba. To yana daga cikin baiwa da Allah ya ma Annabi Nuhu shine Allah ya bashi zuriya ta gari, saboda shi ma ya dage ya jajirce shekara 50 yana bauta ma Allah madaukakin sarki, yana kira zuwa ga tauhidi, yana kira ga zuwa yaki da shirka. Haka Annabi Nuhu yana da wasu siffofi wanda duk wani mutum musulmi ya kamata a ce ya yi koyi da Annabi Nuhu, musamman mutumin da yake kira zuwa ga Allah madaukakin sarki. Yana daga cikin abin da siffofin Annabi Nuhu wanda ya kamata mu yi koyi da shi tunda shi ne babanmu bayan Annabi Adam ya rasu, shi ne al-ikhlas, shi ne ka dage duk abin da za ka ma Allah ka yi shi don Allah madaukakin sarki. Annabi Nuhu in ba don Allah yake yi ba tuni da ya bari, shekara 50 saboda yana yi don Allah, amma ya dage yana yi jayi. To Allah madaukakin sarki ya yaba shi da wannan sifar lokacin da Allah yake bada labarin wa'anda ya halaka. Allah yake cewa walaqad dalla qablahum aktharul awwalina, Allah yake cewa mutane wa'anda suka gabace su sun bace fiye da na farkon su. Allah yake cewa walaqad arsalna fihim mundirina, Allah ce kuma mun aiko musu masu gargadi. Fanzur kaifa kana aqibatul mundirina, Allah ce ka duba karshen wa'anda ba su yi imani ba, ya karshen su ta kasance. Allah ce illa ibadallahi almukhlasina, Allah ce sai bayan Allah wa'anda in za su yin aiki suna yin shi ne don Allah. Sai Allah ya kawo ambaton Annabi Nuhu yake cewa walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibuna, Allah ce Annabi Nuhu ya kira mu, Allah ce madalla da mu masu karba kira. Annabi Nuhu in ba dan Allah yake yi ba tana da ya bari. To haka ake so ga mutumin da yake kira zuwa ga Allah, kada ka kasa a yau idan ka busa lasifi ka kafara wa'azi so kake kowa ya sanka a yau idan ka fara limanci so kake kowa ya sanka so kake kowa idan ya ganka idan kirsinawa yana gaida ka a yau idan ladani ne kai so kake a unguwa kowa ya danki girmama ka a kai hakuri idan kai ikhlasi to Allah madaukakin sarki zai rubuta ma lada aiki baya karbuwa kowane irin aiki ne indai ba a yi shi dan Allah ba idan kai dan mutane su gani idan an tashi ranar tashin kiyama sai Allah ya ce to ina mutanen da ka zanki saboda su kaje su baka lada ni babu kai saboda kai ba dan ni ba to haka ake so duk abun da zaka yi Ibn al-Qayyim yake cewa idan zaka yi abu kaje cewa zuciyarka baka nutsu ba dan Allah zaka yi ka fasa idan zaka aikin alkhairi mutum ne ya cuce ka ya damfare ka sai aka ce dan Allah kai hakuri ka yahe mishi sai kaje cewa zaka yahe ne ba dan Allah ba zaka yahe ne saboda dangantakar da ke akwai tsakanin ku ka zumunci ya lalace Ibn al-Qayyim yace ka fasa yahewa saboda ba dan Allah ba dan zumunta zaka yi ba dan Allah ba to yana daga cikin siffofin da ya kamata mu koya ga Annabi Nuh shine al-ikhlas shine yi dan Allah madaukakin sarki muna roƙo Allah ya arzutar da mu da ikhlasi siffa ta biyu wadda Annabi Nuh yake da ita shine al-ihsan shine kyautatawa a wajen duk aikin da zaka yi idan sallah zaka yi kai kokari ka kyautata wannan sallah idan sadaka zaka yi kai kokari ka kyautata wannan sadakai duk abun da zaka yi na alkhairi to kai kokari ka kyautata shi Allah yake ce manzo Allah yake cewa Allah yana son bawa in za ya aiki ya ai inganta wannan aikin hatta tufafin shikinka lokacin da zaka wanke shi ka wanke shi tas to kana burge Allah duk mutumin kuma da Allah yake burge Allah to Allah yana son shi to Annabi Nuh yana daga cikin siffofin da ya sunfanta da shi shine kyautatawa Annabi Nuh sai da ya shekara 100 sai da ya shekara 1000 babu shekara 50 yana kira zuwa ga Allah idan ya kira yau da safe ya gabu su yi imani ba gobe sai ya canza salo da marece in ya kira gabu su yi imani ba da safe sai ya canza salo yake cewa rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yake cewa Allah ni na kira mutane na da safe da yamma babu kalan hanyoyin da Annabi Nuhu bai bi ba saboda ya jawo mutane su yi imani amma dukkanin su ba su yi imani ba Allah yake cewa ja'alna zurriyatahu humul baqina Allah yake cewa mun bar zuriya Annabi Nuhu sune zuriya wanda suka dawwama a doran kasa Allah yake cewa wa tarakna alaihi fil akhirin kuma muka bar ambatan Annabi Nuhu da alkhairi a doran duniya Allah yake cewa salamun ala nuhin fil alamina kaga wannan abubuwa guda uku ne wanda Allah ya yi ma Annabi Nuhu abu na farko Allah ya karrama shi ya karba addu'ar shi abu na biyu Allah ya bashi zuriya ta kirki abu na uku Allah ya bar ambatan Annabi Nuhu a doran kasa ambato da alkhairi to wannan abubuwa guda uku da Allah ya yi mai dami yasa Allah ya yi mai su shine Allah madaukakin sarki yake cewa inna kadhalika najzil muhsinina Allah yake cewa mu haka nan ne muke saka kama masu kyautatawa wannan abubuwan guda uku Allah baya yin su kyauta sai ga mutumin da ya kyautata karba addu'arka Allah baya karban addu'arka sai ka kyautata ibadarka haka zuriya ta gari Allah baya baka ƴaƴa na gari sai ka kyautata ibadanka haka kuma Allah madaukakin sarki ba zai bar ambatanka ba da alkhairi a doran duniya dole sai ka kasance kana kyautatawa a cikin mu'amalanka da Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa inna kadhalika najzil muhsinina Allah ce mu kamar haka ne muke sakan kama mutanen da suke kyautatawa ga Allah madaukakin sarki malamai suke cewa wa hadha ta'lilul listihqaq nuhin alayhi salam tilka at-tashrifat wa'annan matsayin guda uku da ya samu ya same su ne saboda ya kasance yana kyautatawa Allah yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada idan mutun ya kyautata wajen bauta to akwai wata falala da Allah madaukakin sarki yake mishi shine mutun za ya ga Allah a ranar tashin alkiyama a cikin aljanna idan baka kyautata ba to mai yiwa ba za ka ganshi ba saboda Allah yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada ga wa'anda suka kyautata bauta suna da doriya da ƙari kamar mutum ne ka sayi kaya a wurin shi saboda kai kiliyan ne sai ya ƙara ma wani abu wanda ke sayan da dai bai zama dole a ƙara mushi ba wanda ke sayan da bi bai zama dole a mai ragi ba amma kai da yake yau da gobe ana yi da kai to za a iya baka bashi za a iya baka kyauta za a iya rage ma farashi to haka Allah madaukakin sarki yake a lokacin da ka kyautata alakanka da shi sai kaga al'amuranka na rayuwanka suna tafiya kamar yadda kake so yana daga cikin sifofi na uku wanda ya kamata mu yi koyi da Annabi Nuh shine dogaro ga Allah madaukakin sarki wasiqa da cewa babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya kumyatar da shi to wannan sifan ma ya kamata a ce mun koye ta ga Annabi Nuh kaje cewa duk duniya babu wani mutumin da ka dogara da shi kamar Allah madaukakin sarki kaje cewa duk duniya babu wani mutum da yake iya yi maka kamar Allah kaje cewa duk duniya babu wani mutum da yake iya ebe ma damuwarka kamar Allah madaukakin sarki kaje cewa a duk duniya babu wani mutum da babu wanda in kan shingina da katanga shi ba za ka hado ba kamar Allah madaukakin sarki to Annabi Nuh yana da wannan cikakken dogara to haka ake so mu ma a gare mu yi kokari mu koyi da Annabi Nuh a wajen wannan dogara Annabi Nuh Allah madaukakin sarki ya ambace shi da cewa shi wani mutum ne mai tawakkali saboda ya kira mutanen shi shekara dubu babu shekara 50 amma duk da haka bai gaji ba duk da haka bai kasa ba duk da haka bai ce Allah madaukakin sarki da'a wannan na gaji ba haka yake ta lallabawa yana ta tahiya Allah madaukakin sarki fa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara haka yake cewa Allah na kira mutane na sahe da rana na ita kiran su su bar shirka su bauta ma Allah madaukakin sarki to lokacin da ya ta yin wannan Annabi Nuh saboda tsabar dogaran shi da Allah bai ce Allah ya halaka al'ummar shi ba sai bayan da Allah ya mishi wahayi ya ce mishi yanzu ha al'ummarka masu imani sun kare ba a samun sabon musulmi a cikin al'ummarka Allah yake ce mishi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman Allah ya ce ma Annabi Nuh yanzu ha a cikin al'ummarka babu wani mutum wanda zai yi imani sai wanda ya rige imani shi kuma Annabi Nuh sai ya ga cewa to tunda yanzu babu wanda zai ƙara amsa kira to me umhanin da'awa kawai a kife ƙasa da su a kawo wasu al'umma wanda za su bauta ma Allah madaukakin sarki sai Allah ya ba mu labarin dogaro da yarda da Allah madaukakin sarki irin na Annabi Nuh sai Allah yake cewa watlu alaihim naba'an Allah ya ce ma manzo Allah ka ba su labarin Annabi Nuh lokacin da qala liqaumihi lokacin da ya ce ma mutanen shi ya qaumi ya ce ya ku mutane da in kana kabura alaikum maqami ya tara mutanen shi ya ce ya ku mutane na in ya dame ku zamana a cikin ku wa tadhkiri bi ayatillahi ambatan Allah da nake muku ya dame ku yace to fa ala Allah tawakkaltu yace ni fa da Allah madaukakin sarki na dogara yace ma mutanen shi fa ajmi'u amrakum dan haka ku je ku hada duk wani makirci da wani karfi da wani abu da kuke jin kuna iya hallaka ni da shi yace ku je ku shirya wa shuraka'akum yace in ma ba ku iyawa ku je ku tattaro wa'ansu daga waje ku hada karfi da karfe yace domin ku cutar da ni yace summa la yakun amrukum alaykum humma yace kada ku yi abin a boye a ku yi shi a bayyana ku hada karhi da karhi domin ku hallaka ni yake cewa to maqdu ilay yace ku hallaka ni wala tunziruna yace kada ku saurara mun kadiba ha shi Annabi Nuh lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da'awar shi ba wai ga mutanen garin shi ba a duka mutanen duniya ne gaba daya Allah ya sa Annabi Nuh ya kira su amma tsabar dogaro da tawakkali na Annabi Nuh ya kalli wa'annan mutanen ya kalli idan duniya gaba ɗaya yace su je su duk abin da suka ga dama yake cewa in ma ba su iyawa su nemi wasu mushrikan su hada karhi da karhi su hallaka shi yace shi yayi imani da Allah yace musu kuma duk wanda ya daga mishi kafa bai gode ba kadiba irin dogaro na Annabi Nuh kai yanzu ba a maradi ba a duniya ba kama duniya ta haddi a masallacin nan ma baka isa ka tashi kai wariya ba kana yi yanzu Malam Aminu zai sauye ka haka in ka sha kwana kai baka isa ba kai a ungwanku baka isa ka daga hannu ka ce babu uban da ya isa ba baka isa ba saboda kamun ka aje hannunka zaka ji wani ya kashe ka da mai amma tsabar dogaro na Annabi Nuh ya kalli mutanen duniya gaba ɗaya yace duk abin da suka ji suna iya yi su je su yi saboda shi ya dogara ga Allah kuma ya san cewa Allah madaukakin sarki ba za ya kumyatar da shi ba. Al-Imam Sayyid Qutb lokacin da yazo tafsirin wannan aya sai yake cewa innahu tahaddi as-sarih al-musir, yake cewa wannan fa abinda Annabi Nuhu yake gaya ma mutanen shi tahaddi ne yake musu, kamar yana ce musu in sun isa su je su yi. Sayyid Qutb yake cewa alladhi la yaquluhu al-qa'il illa wa huwa mali'un yadayhi min quwwatihi, yake cewa irin wannan wariye da irin wannan jiji da kan Sayyid Qutb yace mutum bai isa yayi shi ba sai in ya take wani abu. Habba Haushe yana cewa idan kashi makahu ya ce a zo a yi wasan jiwa to ya take kunku a kafarsa, to duk mutumin da kashi ya ce ma kashi kai duk abin da ka ga dama ka kai ni ƙara duk inda kake so, duk wanda kake so kashi ka gaya ma, to akwai abin da ya taka. Haka Sayyid Qutb yake cewa to Annabi Nuhu shi ma ya yi wannan hware har yake tambaya yake cewa to menene Annabi Nuhu ya taka da zai kalli idanan duniya ya musu irin wannan fargabai, yake cewa fa madha kana wara'a nuhin min alquwwati wal idda, yake cewa wai menene Annabi Nuhu ya taka wanda ya bashi damar ya kalli mutanen duniya gaba ɗaya ya ce in sun ji suna iyawa su zo su hallaka shi, wa madha kana ma'ahu min quwwal ardi jami'an, Sayyid Qutb yace wai menene Annabi Nuhu ya taka wanda yake jin cewa yana iya hada yayi yaki da mutanen duniya gaba ɗaya, saboda shi kadai ne yayi imani sai mutane ɗan tsararu, amma yake ce musu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, yace ku je ku hada ƙarhi da ƙarhe ku yi duk abin da kuka ga dama kar ku saurara mun, yace kuma in za a hada kwamfulo din yace aka ayi shi a boye, yace ku zo ku bayyana ku yi duk abin da kuka ga dama. Sayyid Qutb yace to menene Annabi Nuhu ya taka wanda ya bashi wannan ƙarhin imani, yake cewa kana ma'ahul iman, yace abinda ya bashi ƙarhin guwa na yazo yayi tahaddi ga mutanen duniya gaba ɗaya shine imani. Idan imani ya ratsa zuciyar dan adam to yana bashi wani ƙarhi da wani kuzari wanda babu abinda zai ma fargaba ko barazana a rayuwarka ta duniya, baka tsoron boka, baka tsoron wani mai shiddabaru, baka tsoron duk wani mai kullakulla, baka tsoron duk wani dan bori, to babu abin da yake sa ka taka wannan matsayin. Sayyid Qutb yace in ba imani ba alqawal lati tatasagaru amama halquwa, yace in kana da imani duk ƙarfin mutun na imani, wanda bai da imani to kai kafi ƙarfin shi, yake cewa wa tatada'alu amama halkathra, yake cewa duk yawan mutane in sun kai su dubu in sun kai mutanen duniya gaba ɗaya to dukkanin su in kana da imani kana iya jayayya da su. Haka Annabi Nuhu ya kalli idan duniya saboda tsagwaran imani yace su je su yi duk abin da suka ga dama, to babu abin da yake sa dan adam ya samu imani, babu abin da yake sa dan adam ya samu nutsuwa, babu abin da yake sa mutum ya samu kwanciyar hankali, babu abin da ke sa mutum ya samu nutsuwa cewa babu mai iya yi mishi wani abu in ba Allah ba sai imani. In kuma akwai raunin imani a tattare da kai wallahi labulan matakka sai zan kima barazana, sai ka zan kici nanan kamar wani abu ya laɓe bayan shi, musakka cikin dare sai ta zan kima barazana, sai ka zan ki ganin kai wannan in dare yayi idanunta ta sauyawa suke kusa da suke yawo a platform ɗinka, in baka da imani wallahi sai su hana ka kwana, sai kai dibin aljannu ne ke ma durkowa cikin daki alhali kusa ne, to babu abun da yake sa dan adam ya samu nutsuwa ya samu fargaba a rayuwa in ba imani ba. Imani ne yasa Annabi Nuhu ya kalli mutanen duniya gaba ɗaya yace musu in sun isa su je su yi duk abin da suka ga dama, to haka idan mutum ya yi dogaro ga Allah madaukakin sarki baya tsoron kowa, la yakhafuna fillahi lawmata la'im, duk wani mutum da zai kulla kullan shi kafi karfin shi, saboda kai kana da imani kuma ka yarda da cewa babu wanda isa ya cutar da kai in ba da izinin Allah madaukakin sarki ba. Yana daga cikin sifa ta hudu wadda za mu koya ga Annabi Nuhu shine godiya, duk halin da ka tsinci kanka ka gode ma Allah madaukakin sarki. Kadiba Annabi Nuhu ya yi shekara dubu babu shekara 50 yana kira zuwa ga Allah, amma duk da haka yana ganin cewa Allah ya mishi ni'imar da bai makowa ba, kuma haka ne Allah ya mishi ni'imar da bai makowa ba shine manzo na farko da Allah ya aiko bayan Annabi Adam. To haka kai ma duk yadda rayuwa ta ciccira yadda rayuwa ta yi tsanani yadda kake ganin rigingimu da bala'i ya ma yawa kai koyi da annabi Nuhu ka kasance kana gode ma Allah ka zanki tuna cewa an baka lafiya ka zanki tuna cewa an baka kwanciyar hankali ka zanki tuna cewa amma kaza amma kaza amma kaza wanda ba kowa ne ya samu wannan ba Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce da za mu kilga mu kididdige ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mana wallahi ba su kilguwa daga sallar magriba zuwa yanzu sallar isha'i ka tuna ni'ima nawa ce Allah madaukakin sarki ya maka wanda ba kowa ya samu wannan ni'imar ba a tsakankanin wannan lokacin wani yayi asarar dukiya a tsakankanin wannan lokacin wani ya rasa dan uwansa a ƙarƙashin wannan lokacin wani yayi aksidan yana can za a cire mai kawa a ƙarƙashin wannan lokacin mutane dubunne ne Allah ya sharabce su da bala'i amma kai Allah ya daga ma kafa Allah ya saurara maka to rishin wani dan abu rishin dan abun hannu rishin dan abun da za a sarrafa rayuwa kada ya dame ka ka zanki tunanin cewa ba a ma komai ba kai koyi da annabi Nuhu ka zanki gode ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa zurriyata man hamalna ma Nuh innahu kana abdan shakura Allah yace annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai godiya ga Allah madaukakin sarki idan aka ce shakura a yare na larabci ya zo ne ala wazni fa'ul mutum mai yawan godiya godiya wadda ba ta karewa to haka annabi Nuhu ya kasance siffa ta biyar wadda ya kamata mu yi koyi da ita dangance da annabi Nuhu shine neman gafara Allah madaukakin sarki kada ka gaji da neman gafarar Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi a karan kanshi yana neman Allah ya gafarta masa abinda ya fi so 70 gaini duk da cewa manzo Allah an gafarta masa zanubansa tun daga abinda yayi Allah ya gafarta masa amma manzo Allah yana yawan istighfar to haka siffar da za mu yi koyi da ita ta annabi Nuhu shine ka rinƙi istighfar manzo Allah ce a cikin istighfari akwai komi a cikin istighfari akwai komi in kudi kake nema ka ci gaba da yin istighfar illa hiya kake so ka ci gaba da yin istighfar duk abin da kake nema a rayuwa kai ta istighfari to wannan shine abinda ake so mu koya ga annabi Nuhu annabi Nuhu yake cewa rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina yake cewa Allah ka gafarta mana da ni da iyayena siffa ta shidda wadda zamu koya ga annabi Nuhu shine tautata ma uwaye yake cewa rabbi ghfirli yace Allah ka yahe mu sai yace wa liwalidayya yace daga dukkanin uwayena malaman tafsiri suka ce uwayen annabi Nuhu sun kasance musulmai ne shi yasa yake roƙa musu gafara amma inda ba musulmai bane to Allah bai bashi daman ya roƙa musu gafara ba shi yasa in kana so ɗanka ya roƙa ma gafara ta amfane ka kai kokari ka mutu da imani in kina so ɗanki ya roƙa miki gafarar da za ta amfane ki to ki yi kokari ki mutu da imani shi yasa annabi Nuhu yake addu'a ga uwayensa shi yasa mu ma abinda za mu yi koyi da annabi Nuhu addu'a ga uwaye idan Allah ya sasar rasu ka yi kokari lokaci zuwa lokaci kana tuna su kana yi musu addu'a wannan kana ɗauka abu ne na wasa wallahi wani sai ya shekara bai ma baban shi addu'a ba wani sai ya sati wata bai ma baban shi addu'a ba kuma baban shi yana cikin ƙasa to wannan ba kyautatawa ba ne wannan ba koyi ba ne ba da shi annabi Nuhu yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wannan sura suratu Nuhu malaman tafsiri sun ittifaki akan cewa sura ce wadda ta sabka a garin Makka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina sura ce wadda ta sabka a garin Makka kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa a garin Madina al-Imam Ibn Atiyya da Ibn al-Jawzi da al-Imam al-Biqai dukkaninsu sun tafi akan cewa wannan sura ce wadda ta sabka a garin Makka saboda manzo Allah ya hadu da cutarwa a garin Makka fiye da yadda ya hadu da cutarwa a garin Madina shi yasa Allah ya sabkan masa da wannan surai domin ya kwantar masa da hankali wannan sura suratu Nuh tana da ayoyi guda 8 a wajen malaman Kufa tana da ayoyi guda 28 a wajen malaman Basra da malaman Sham wannan surar tana da ayoyi guda 29 haka a wajen mutanen makka suna cewa wannan sura suratu nur tana da ayoyi guda 30 al-imam al-qushairi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wannan sura tana da kalima 224 haka yakan cewa tana da kalima 224 yake cewa kuma iya harufan da ke akwai a cikin wannan sura shi ne cewa akwai harafi guda 929 wanda Allah madaukakin sarki yayi amfani da su a wajen hakaita mana qissar annabi Nuh da abin da ya faru da al'ummar shi wannan sura tana da babban jigo wanda take so ta yi magana akan shi babban jigon da wannan sura take so ta yi magana akan shi shine darabul mathal lil mushrikeena shine a buga ma mushrikai misali bi qaumin Nuh da mutanen annabi Nuh wahum awwalul mushrikeena sune mushrikai na farko da suka baude ma Allah madaukakin sarki to in kana ji da ƴan shirke-shirkenka ko kana ji da ƴan turbulatur-budanka ko kana ji da kancilkonka ba abu ne ba wanda za ka zuwa da shi wanda ba a yi ba in kafirci kake ji da shi akwai kakanni waɗanda sun fi ka iya kafirci su ne kafirawa na mutanen annabi Nuh to wannan ana nuna ma mai yin shirka ne ko wanda baya bautan Allah shi kadai Allah yana nuna maka cewa shi ya wadatu da ka bauta mishi in kuma kana ganin zaka zo da wani nau'i na shirka Allah yana baka labarin cewa mutanen annabi Nuh sun rige ka wannan sura tana da mawdu'ai da dama da take so ta tattauna akan su idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wani sati sai mu tashi a farkon tafsirin wannan sura inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna arsalna nuha ila qaumihi abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka